إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نا wannan gari na Birmingham a wannan kasa ta United Kingdom a wannan masallaci na Juma'a na Zumta Masjid ina muku sallama da gaisuwa da tabi na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Na yi farin ciki wurin ganin ku da kuma zaman da kuka ta jira ya nuna kwadayinku da ilimi da kuma a shirye kuke ku saurari faɗakarwa muna ba ku hakuri saboda matsala ta hanya da mutane kuma tafiya ce mai nisa muka baro muna muku fatan Allah ya ba ku ladan zaman ku kuma Lamdashi
mu zo mu dora mu kare sashi kuma ba ku dama ku yi tambayoyi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda nake so zan mana magana akan shine kyautata zamantakewa tsakanin matar aure da mijin aure ya zamu yi mu gyara zaman mu na aure yaya maza za su kyautata zaman su na aure yaya mata za su kyautata zaman su na aure kamar yanda Allah yake so ba kamar yanda mu muke so ba mu musulmi ne alhamdulillah kuma we are proud of we are muslims kuma we are happy to meet Allah subhanahu wa ta'ala as a muslims ولا تموتن الا وانتم مسلمون ابو نبيو duk inda mace take a duniya ba za ta samu ingantacciyar rayuwa mai dadi da kwanciyar hankali ba idan ba ta samu gidan aure mai lafiya ba daka ku yi kokari a rayuwanku ya zama kun inganta zaman auren ku wadannan ƴaƴan da suke gaban ku su rinka shiga gida suna ganin babansu babansu yana miki magana tare da girmamawa da mutuntawa wannan ƴaƴana ku su rinka ganin ke mamansu ne kina tare da babansu suna rayuwa kuna koya musu yanda su ma nan gaba za su je su yi rayuwa idan kina da ƴaƴa mata yarki ta rinka ga kenan zaman ku na aure makaranta ne university ne college of education ne wanda a hankali kuna koya wa ƴaƴan ku suna gani idan ma yaro namiji ne yana kallon yanda babansa yake yi wa maman shi shi ma idan ya girma bayan shekaru yaya zai yi wa nasa matan wannan abu ne mai muhimmancin gaske ku iyalanku ku taimaki yayanku na'am wata za ta ce zan iya rayuwa ko ba miji inda mace take kuma sunanki mace ne da ba wanda zai taimaka miki sai Allah sai kuma abokin zamanki al-mu'ashara bil ma'ruf al-mu'amala al-hasana as-saliha al-bani daga ainihin wato asalin dan adam da kuma kikkiawan halinsa saboda ba a zaman aure mai dadi sai in miji yana da hali mai kyau mata tana da hali mai kyau idan aka samu daya ba shi da hali mai kyau za a sha wahala ina ga miki wannan maganan wallahi saboda wannan yarinyar da take gabanki karama ki mata addu'a Allah ya kaita gidan da za ta ji dadi Allah ya kaita inda za ta samu kwanciyar hankali ina miki wannan maganan saboda ke ma ki samu rayuwa mai dadi ba wanda baya son rayuwa mai dadi so amma ku Allah ya kaddara rayuwarku kuna yin ta ne a karkashin aure kuma auren nan ibada ne addini ne auren nan shari'a ne Allah ne yace ayi zaman ku zaman ibada ki kwana ki tashi ki kwana ki tashi ki kwana ki tashi malaika yana tarbuta miki lada ba daidai kike ba da matan da take yawo a bakin titi ba ta da miji tunda kina da miji ko kina tare da shi anan ko ba kike tare da shi anan to kina zaman ibada ne zaman samun lada da haka ki yi amfani da wannan dama ki rayuwa mai inganci ta hanyar bin Allah da bin dokan Allah tabaraka wa ta'ala aka ce mafi alheri a cikin mutane khairun nas man taba li ahlihi shine wanda ya kyautata wa iyalansa har waɗannan mazan a wajen Allah mafi alheri a cikin su waye fi kyautata wa matan shi ba waye fi kuntata wa matansa ba ba wanda yake sa matansa ciwon kai da bakin ciki da hawan jini da damuwa ba wannan shine khairun nas haka kuma ke ma mi alheri a cikin ku wace ce ta sa wa mijinta kwanciyar hankali kwanciyar hankalin miji shi zai taimaka ƴaƴa ma hankalin su ya kwanta wace ce wanda take kyautata wa gidanta ƴaƴanta suna jin dadi suna kallo karki manta karki manta karki manta mijinki yana da ƴaƴa ƴaƴanki suna son ki kuma ƴaƴan mijinki suna son ubansu ba za su ji dadi ba idan sun ga ba kya kyautata wa babansu ko ba su iya gaya miki ba a tsakanin su za su faɗa cewa kina yi wa babansu abin da ba sa jin dadi kuma baki isa ki canja wa ruwa suna ba wannan abun sunan sa ruwa wata ne duk duniya ba wanda ya isa canja masa suna haka kuma wallahi baki isa ki raba ƴaƴanki da ubansu ba yanzu ma in kin raba shi da su wata rana sai sun neme su wannan yarinyan karama ko bata ga babanta yanzu ba in ta girma ko mutuwa yayi sai ta ce mama ina babana ke ma yanzu in kin yi abin da kika raba tsakanin ƴaƴanki da ubansu ki sani wata rana sai ƴaƴanki sun sha kama miki wuya sun ce ki kai mu wajen babanmu wannan maganganun da nake faɗa suna dauke da ma'anoni da yawa in kun ƙara tunani da haka ba a san mutuwar aure ai sai sa a shari'a ko akuya dabba tinkiya akuya saniya ba a so a raba karamin yaro da dan shi karamin dabba da dan sa manzon Allah fada yayyace kar wani ya zo kaiwa kasuwa ya kai akuya uwa ya dauki ƴaƴanta da haka ke ma duk yanda zaki karki raba mijinki da ƴaƴansa aka shi ma mijinki kada ya yarda ya raba ki da ƴaƴanki shine zaka ga ana ta shari'a mace tace ni ina son zan rike ƴaƴana baba ya ce ni zan rike saboda kowa yana son nasa to in haka ne tunda duk kuna so ku rike ƴaƴan ku zauna lafiya mana amma abun duniya sai ya raba ku yau san zuciya sai ya raba ku yau babu abin da yafi ciwo abin da yake bashi da dadi irin a wannan zamani a irin wannan lokaci yau a wayi gari a ce mace ta zo ta kashe aurenta a irin wannan zama ki kashe aurenki ina zaki je kin raba ƴaƴanki da uban su ko ka kashi auren ka kaje ina matanka tana nan ka auro wata ka kawo wannan kuma ka kore ta saboda biyan bukata da haka maganganun suna nan da yawa kuma ya kamata mu kula da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa almuwatta'una aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna so in baku labari mafi alheri da wanda yafi kusa da ni a cikin ku kina so ki zama kusa da annabi ki zama kusa da fatima ki zama kusa da aisha ki zama kusa da nana khadija ranar tashi alkiyama ki ganki kin kai musu ziyara ranar tashi alkiyama mai kyakkyawan hali wallahi iyayena mata da za ku yadda halin ku ya zama mai kyau to sai kun fi kowa jin dadin rayuwa amma ba a yin kyakkyawan hali sai an yi hakuri dole sai an yi hakuri musamman a irin wannan zama na bariki kai ka zo ni na zo wataƙila an taho an haɗu to dole sai kun yi hakuri ba za ka ci moriyan rayuwa ba in ba ka yi hakuri ba ku tuna garin da kuka baro mai nisa ku tuna ƙasashen ku masu nisa ku tausaya wa wannan yara da kuka haife su a nan ba su san Ghana ba ba su san Najeriya ba ba su san Accra ba ba san Kumasi ba ba san Kano ba ba san Kaduna ba ba san Kamaru ba ku tausaya musu sunan suka sani sai kuka zo wani abu ya faru kuka watse ina za su sa kansu su nemi uban su su rasa frustration ya dame shi ya fasa yayi wani wuri ke kuma kin tsaya kina cin arziki arziki kuma ba miji ga yara sun girma ba uba a ji tsoron Allah a gyara manzo Allah yake cewa waɗanda ake sabawa da su manzo Allah ya bada labari abinda zai shigar da mutum aljanna da wuri ma aksaru ma yudkhilu an-nas aljanna menene abu mafi yawan da yake shigar da mutane gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan hali ba a jin tsoron Allah sai an je makaranta an koyi addini ya uwata kun gan ku a masallaci kun ga kun zo wa'azi to matukar kuna so ku samu kusanci da Allah Allah ya so ku ya kaunace ku to ku daina kin zuwa masallaci wata sai a gayyace ta gidan taron biki ta je sau uku sau hudu sau biyar amma in an zo wa'azi ba ta zuwa ko sau daya kin iya jin kida kin iya jin waka kin iya kallon rawa kin iya kallon tsiraici kin iya kallon kaza amma baki iya kallon wa'azi ba baki iya jin wa'azi ba yaya zaki samu ilimin da zaki gyara ƴaƴan da kike haifa yaya zaki samu kusanci da Allah ki mahaliccin ki kin dauka wannan shine destination din wannan garin Birmingham shine destination Ingila shine destination America shine destination Italy Germany shine kashin rayuwa wannan kyalkyalin da kike gani wannan jin dadin da kike wallahi akwai kabari akwai mutuwa ba kwa san ai maganar mutuwa amma dole a gaya muku akwai mutuwa kuma ba wanda ya san yaushe zai mutu ya ishe ki wa'azi ina mamanki ina babanki ina kawunki ina babanki ina kaza a'a ki ji tsoron Allah sannan ki zama mai hali mai kyau shine abinda zai kai ki aljanna da wuri 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 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana kenan daga cikin dalilin da ake samun shiga aljanna ka kyautata wa iyalinka ha ayi maganan kyakkyawan hali ne ka je waje kana yin kyawun hali amma matanka tana cikin bala'i a hannunka ha a ce ki kyakkyawan hali ne amma mijinki kin sa masa hawan jini da ciwon zuciya gida ba dadi waje da dadi ai masu aljannar duniya a cikin ku sune wanda suka gyara rayuwar iyalansu suka samar da kwanciyar hankali first a cikin gidajensu ƴaƴan ku su ji dadi kuma ku ji dadi sannan kuma ga tarin lada na shiga aljanna da wuri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine yafi kowa kyakkyawan misali mallan idan manzo Allah zai shiga gidan sai shiga da murmushi murmushi yana dariya koda ku an bata masa rai mazan mu yau haka suke yi baya shiga da fada baya shiga da zagi amma wani da ya shiga da fada da zagi da bacin rai ko kai wa mutum magana ka kasa gane me yake damun sa yana ta fushi wannan ba halin annabi bane ba dabi'an manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama lianna yaqudul umma ga tausayi a wajen annabi duk inda annabi ga yaro karami sai ya dauke shi tausayi jin kai ga tsafta a wajen annabi tsafta tsafta a riwaya aka ce ko gidansa zai shiga sai ya tsaya a waje sai ya sa aswaki ya goge bakin sa wai dan me kar ya shiga wajen matarsa ta ji wani smelling yau haka kake ka je aikin karfi da gumi da datti da kazanta yazo ya ajiye miki riga ba za a zauna ba wata mata ta ce wallahi idan mai gidanta ya cire safa ba a iya zama a falo ta ce yanda ka san bera ne ya mutu malam kar ku yi dariya fa haka wata ta faɗa wallahi ku yi hakuri malam ko yi hakuri ka san mun zo faɗan gaskiya ne ya ka gani a faɗa dai ko yawwa idan ka ga wani namijin a waje in ka tuna matarsa sai ka ce lalle yana cutar matarsa wata mata take ce mini tace malam kun ce mu yi wa maza biyayya da da'a tace wallahi malam mai gida na rigansa ma in ya rata ya anan in ka je gurin zaka ji ciwon kai ne wani gum yana dukanka tace to yanzu me wannan mutum shine zai zo kusa da kai ka iya sauraron sa wani yana shan taba ne wani yana shan wiwi ne dotti wani ma wuci ne yana aikin nama tace da jinin nan da warin kashin dabbobi a jikinsa haka zai dawo maka gida tace mu ta rikici da shi in kai masa ruwan wanka ban daki yace shi baya san barnar sabulu baya san bata sabulu to yanzu kin ga wannan Allah ya jarrabe ki da shi kun gani ko kun ga sun turo mun takarda ko wai malam ka tsaya haka kun ji yanzu wannan wazi za a yi shi da adalci kuwa ko su tashi su ba mu wuri ne kawai a'a daga an fara bayani wai a turo takarda wai a tsaya to ku yi hakuri ba sa so a fasa kwai bari mu dakata ku je ku yi alwala bayan an yi sallah sai mu dawo mu dora insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zalimin wassalatu wassalamu al atammani al akmalani ala khairi khalqillahi نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورا وزامي أكن أبينا مكتريا كافين سلم مغربا إن ذاكو إيتنا منا مغناني أكن كيوتة زمن تكيوا تكاني مجي دماتا مكتشي أبينا أكن رويتو أحاديثي إن غنتشي من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم سبور كيوتة وإيالا سايتي أنا خيركم yace khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku shine mai kyautatawa iyalinsa wa ana khairukum li ahli nini nafi ku alheri na kyautatawa iyalina kuma annabi idan zai shiga gida yazo a riwaya awwal ma yabda'u bihi as-siwak abu na farko abin da yake fara yi shine aswaki ya goge bakinsa abu na farko abinda yake yi shine aswaki ya goge bakinsa wai me yasa yake wannan saboda ya bawa matan shi hakkinta na ta ganshi a cikin tsafta wanda wannan hadisin yana nuna mana ya kamata maza su sani matan su suna da hakki a kansu su zama masu tsafta masu kulawa da jikinsu kamar yanda namiji yana fada idan matansa kazama ne yana fadin maganganu idan matarsa ba ta da kulawa, ba ta da kula abinci, ba ta da kula a daki, ba ta da kula a jikinta, ƴaƴanta kazanta, waye yana fada. To ki ma kina da haƙƙi akan mijinki cewa ya zama mai gyara jikinsa, mai kulawa da tsaftansa, da kayansa, da komai da komai nashi. Amma da yawa mun sani a wannan zamani akwai mazajen da suna shiga haƙƙin matansu dangane da kazanta. Yanzu wani zai zo a masallaci za a yi sahu da shi, ana Allah Allah a gama sallah, wanda suke tare da shi a sahun sallah ba ba zai iya jurewa ba, ya cutar da shi. To ina ga matarsa da yake tare da ita kullum? Azazul wannan bai yi ba. Sannan yara suna koyi da iyayensu, idan yaga ubansa baya da kula shi ma ba zai kula ba. Abdullahi dan Abbas ya zo a riwaya yakan ɗauko wannan kwalli abun kwalliya da ido, ya zo gaban miro madubi ya saka ya yi kwalliya, ya gyara jiki, ya saka sabon kaya, kawai sai ya zauna. Matarsa ta ce ina za ka je? Ya ce na yi ne don ki gani ki ji daɗi. Amma yau mazajenmu idan sun yi ado da kwalliya za su tafi taron daurin aure ne, ko za a je wani fati, ko za a je wani biki, ko za a je wani guri. Amma matan shi da yake zaune da ita ya mata kwalliya da ado, ta gan shi ta ji daɗi cewa mijinta ya kwalliya, mutane da yawa wasu ba sa yi, sai dai Allah ya shirya. Suka ce lallai hada ya dullu ala annahu yanbaghi ala zawji min khilal mu'asharatihi bil ma'ruf an yuraqiba hay'atahu wa shaklahu. Lallai miji ya nuna da ya lura da yanayinsa da shakalinsa, an gane ko tsaftan jikinsa, don ya bawa matarsa haƙƙi akan abin da ya shafi wannan. Kamar yadda Ibnu Abbas yudni al-mukhala wa yaktahilu amama al-mir'a wa yaqul inni uhibbu an atajammala li ahli kama uhibbu min ahli an yatajammalu li. Ibnu Abbas yace ina so nayi kwalliya, nayi ado wa iyalina kamar yadda ni ma nake son nawa iyalin su rinka yi min ado, su rinka yi min kwalliya. Gaba magana ta biyu, daga cikin abin da yake kawo matsalar zamantakewa mai daɗi tsakanin miji da mata a gida shine akwai abin da suke ce da shi inadu zauja. In an ce inadu zauja ana nufin taurin kan mace, fandarewar mace, kin bin doka, kin bin umarni. In miji yace ayi ta ce ba zan yi ba, in miji yace zo ta ce ba zan zo ba, in miji yace tafi ta ce ba zan tafi ba, in miji yace kawo ta ce ba zan kawo ba, ko kuma wata ma ko magana ba za ta yi ba, amma ba za ta yi ba. Ana samun mata da ana ba su umarni, ana ba su doka, miji yana cewa ayi amma su ba su yi ba. Yanzu zan yi muku magana ne, I will talk to you in terms of Islamic perspective. What Islam required from you, not what your husband required from you. Me musulunci yace kiwo mai gidanki. Iyayena mata ina so ku gane, duk abin da zaki wa namijinki, mijinki na kyautatawa, Allah ne yace ki, kuma Allah zai baki lada, ba miji ne zai baki ba. Ko yana kyautata miki, ko baya kyautata miki, ko ya baki ko bai baki ba, ke dai tunda Allah ya ce ki masa, to ki masa. Kuma ba a zaman kai mini sai na maka, sai na rama ni ma sai na yi maka, ba daidai ba, ba a yi, ba yi da kyau. Kuma ke mace ce, shi kuma namiji ne, kashin kuma ba iri ɗaya ba ne. Allah ya bambanta a tsakaninku. A lokacin da mace za ta ji cewa duk hidiman da za ta yi a gida, da zirga-zirgan da za ta yi a gida, da aikin da za ta yi a gida, da abin da za ta yi a gida, tana yi ne saboda Allah mai sama ne ya ce ta yi, to za ta yi fiyinsa, wato with peace of mind, ba tare da damuwa ba. Amma in tana tunanin cewa ni ina yi ne don mijina, to mijinki wannan halin da yake da shi ba za ki yi masa ba, sai ki ga bai cancanta ba, saboda halinsa ba ya da kyau. Haka shi ma namiji ya sani dole ne ya kyautata wa matarsa, ya taimake ta, ya inganta mata rayuwarta, ya biya mata kuɗin asibiti, ya agaza mata, ya tallafa mata in tana da damuwa, ya kwantar mata da hankali. Allah ne ya ce yi, annabi ne ya ce yi, ba wai don halin matan ba. To yau da masu aure su biyu sun gane wannan muhimmancin wannan abu to da ba a samu damuwa da tashin hankali tsakanin ma'aurata guda biyu ba ina muku albishir da hadisin da manzon Allah yake cewa khairun nisa'i man idza mafi alkhairi daga cikin mata ita ce man idza nazarta ilaiha asarratka ko absarta sarratka idan ka kalle ta sai ka ji dadi matar kwarai ita ce wanda kana ganinta sai ka ji dadi ke ki yi kokari ki ga haka kike a wajen mijinki yanzu da mai gidanki ya ganki yana jin dadi koko yana jikin hawan jini ne da damuwa to ki zama tunda ke musulma ne ni yanzu ina miki magana ke musulma ne ba ina magana dokan wancan kasan dokan wannan ba ina magana as a muslim sister ki saurara ki ji me Allah yace ki yi saboda ki tuna rayuwanki na kabari ki kubuta a wajen Allah da kiyamanki ba wannan rayuwan duniyan ba ba wannan yace ina da right kaza ba a'a wani right ne Allah ya baki kullun mace musulma tana duba right din da Allah ya bata dan ku Allah ya fi kowa son ki kuma Allah ya fi kowa kaunar ki dan haka Allah ne shi zai kula da ke shi ya halice ki kuma shi ne zai kula da ke rayuwar ki da mutuwar ki gaba daya manzo Allah ya ce wa idza amartaha ata'atka idan ka bata umarni sai ta yi maka da'a sai ta yi maka biyayya kana cewa ta yi Maryam da ko ruwa na dauko amma kana Maryam da ko ruwa to Maryam mi komin chokali to Maryam ka komin takalmi to ka ba da 3 command ko guda ɗaya bai ba ina annabi yace man idza amartaha ata'atka indai ka bata umarni tana maka da ba wanda zaka ce zan je na dawo bayan garbe kaza zo in samu kaza ka zo ka samu bai ba a'a akwai matsala wannan fa matsalar kuma tsakaninki ne da Allah mahaliccinki dan annabi ne ya faɗa sibanki shine an ce kiki baiwa Allah kina zuwa office ma fa a ce kiki office kina zuwa a ce kiki yaya mai gidanki zai ce ki ba za ki ba yaya zan zo ne bi wani wataƙila ma ba musulmi ba ne saboda abin da zai bani na kuɗin kashewa amma in saba wa dokan Allah in bi dokan dan adam sannan manzon Allah yake cewa wa idza ghibta anha ita ce wannan matan da idan ka tafi ka barta baka nan hafizatka an nafsiha wa malika hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah in ji qur'ani kuma idan ka tafi baka nan wannan matan tana kare mutuncinta ga mijinta sannan tana kare masa dukiya menene kare mutunci ga miji ba ta alaka da wani namiji saboda ta san tana da aure ba ta hira da wani namiji saboda ta san tana aure ba ta phone call da wani namiji saboda tana aure ba ta chatting da wani namiji saboda ta san tana aure ba ta video call wal iyazu billah da wani namiji saboda ta san tana da aure tunda kika san kina da aure an daura auren ki wallahi mala'iku suna kallon ki duk wanda ta saba dokar aure ko dan ta fi karfin mijinta ko dan ta samu wani opportunity ko ta samu wani dama ta zo ta aikata wani abin da ya saba dokan aure ba mijinta ne zai tambaye ta ba Allah ne zai tambaye ta kuma ranar da zaki bada amsa ranar da zaki kuka ba wanda zai share miki hawaye ne Allah ya ce annabi ya ce mai kiyaye amanar miji wannan magana fa ba a yadda ki da wani ba hira mai dadi ba a yi ki da wani ba amma yau some of our sisters so they have someone who is they call him bestie do you know bestie my best one bestie but it's not your husband wai tana da bestie kun san waye bestie idan ranta ya baci in ta kasa cin abinci sai ta kira bestie miji kuma miskini yana can yayyo cefe ne da kayan abinci a banza ba a damu da shi ba sai ta kira wannan bestin ta shi zai ce ta ci abinci ta ci bestin ta shi zai ce ki kwanta ki bacci ta yi bacci amma ba wannan mijin ba katon banza kamar yadda take faɗa wai katon banza manyan mata kuma mata manya masu shekaru su kuma suna da boyfriend 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 subhanallahi shi kuma boyfriend ita fa ta girme shi wata kila sa'an danta ne sa'an danta ne ko sa'an dan wata ne ko kuma ma saurayin yatta ne amma shine boyfriend din sa da shi take soyayya ta kira shi su yi maganganu na soyayya su yi maganganu na dadi ya tura mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel gida ya lalace an samu matsala to duka irin waɗannan wata kuma da abokin mijinta take alaka wata kuma a wurin aikin ta ta ga wani sai ta hira da namiji wani yace wallahi tallahi fa ta kai mana yace matarsa sai ta yi awa uku tana waya da wani yazo yayi magana tace baka yadda da ni bane yace awa uku 3 hours ana waya waye wannan ba babanki ba ba kaninki ba to ko babanta ne yazo su yi waya awa uku ko ubanta ko kaninta wai wani wai wai wani wai wai ko wani dan wani cousin dinta ne ko wani neighbor din su ne ko na wallahi kiji tsoron Allah bai da kyau abin da kike yi wani ya kama matarsa tana video call yana cikin ɗakin sa da daddare yana ta bacci ya je aiki ya gaji ya neme ta bai ganta ba ya fita sai ya je falo ya ganta ashe ta yi wanka ta sa kayan bacci ta kwanta a kujera 3 sita tana video call tana abana wannan inna lillahi wa inna ilaihi wannan bala'in yaya zamu yi mata yaya zamu yi mu gyara wannan abu to wannan shine cin amana zan zo ne magana akan shi in Allah ya samu lokaci akwai topic al khiyana zawjiyya shi ma namijin bai da kirki ai a shi ma an kama shi a waya ai shi ma yana yi da wasu mata shi ma bai da kirki tace na kama shi yayi video ya je wajen yara yan matansa wata tace na kama shi red handed a gidana na tafi unguwa yatta ce kun san mata ko CCTV camera bai kai ta sa ido ba haka kawai ta tafi asibiti tana zuwa asibiti sai tace kai bari in dawo gida kawai ya saki jiki ashe ya kira akwai daman tana suspecting dinsa akwai yarinya makociya yana neman ta kuma an gaya mata tace zan yi maganin shi yarinya ta shigo ita kuma ta dawo ta zo kawai sai ta ga takalma a kofar daki tace bude kofa yace me ya dawo da ke tun yanzu me tace ina ruwanka da tace yace wallahi baki ga likita ba tace ta dawo da bala'i aka bude dakin nan ta tarar da Allah ya mana afuwarsa to ku dawo ku bani hankalin ku anan kawai abinda nake so na gaya mana shine duka bangarorin nan guda biyu duk bangarorin nan guda biyu idan ba ku rike amana ba ba za a samu zaman lafiya ba sannan manzo Allah yake cewa mata kirki ita ce matar da take kiyaye mijinta akan dukiyarsa ina baki shawara idan kina so ki zauna lafiya da mai gidanki to kita ka tsantsan da dukiyarsa kudi ba a kudi ba su da kirki ki nemi naki ya nemi nashi in ya baki karba in bai baki ba karki taba masa dukiyarsa karki masa almubazzaranci karki cutar da shi akan dukiyarsa ya tafi ya je wahala yayi aikin karfi ya je office a daka masa tsawa ya samu albashinsa ya zo gida kuma kina masa misuse da kudin sa ba za ku zauna lafiya ba ni anan nazo ne na gaya miki hanyar tsira da aminci hanyar da zaki samu zaman lafiya da abokin zamanki duk wanda ka kau da kai akan abin da ya mallaka to ba za ka samu lakancin sa ba ana zargin ku mata da almubazzaranci tabzir wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura misuse na abinci rashin amfani da hanyar da ya dace da dukiyar mai gida kayan yaro ba a kula ya sa reza ya yaga ko a dauki riga mai kyau ana goge tile da shi ko ke ma ya miki dinki ko ya kashe miki kudi kin je kin siyo kaya amma baki mutunta kayan ki namiji baya son wannan kuma yana cikin afizatu an nafsi ha wa mali mai kiyaye shi akan kanta da kuma dukiyar mai gida to me yasa ake samun mata duk da wannan hadisin suke fandarewa suke taurin kai ko mazajin su shine topic dina na biyu ba ga hadisi annabi ya fada ba ya fada sifan mata ta kirki ba to me yasa wasu matan ba sa biyayya malamai suka ce ina duz zauja wato watasallubi ra'ayha wa makhalafatiha az-zawj lahu asbab me yasa mata suke fandarewa mazajin su dalilan da yasa mace take kin yi wa mijinta biyayya ta kifta bidoka na farko dai akwai dabi'a kad yakunu taban biha dabi'a haka halittar ta take daman asali ita mai taurin kai ne akwai matar da uwarta ma ba ta iya sa ta tayi ubanta ma baya cewa ta yi tayi kai kuma Allah ijin rabe ka kaje ka auro ta a haka kana son ta tana son ka amma baka san internal halinta ba ashe ba ta daukan umarni to kaga wannan zaka dandana kudanka kuma wannan yana da tasiri tun tana yarinya karama ta taso uwarta bata gyara ta ba ubanta bai gyara ta ba shi yasa ake cewa mata wajen tarbiya idan kun ga yarinya ta tashi tana taurin kai tun farko ku gyara ta saboda zai affectin rayuwarta koda bayan ta yi aure ba wannan mummunan halin da take da shi idan ba ku sa ta gyara tun yanzu ba za ta je ta rinka yi wa mijinta mijinta ya zo ya ce mata azaba kuma ba ku san halin hannun wa za ta fada ba watakila kina kabari kin mutu yarki ta yi aure tana shan wahalan aure dan haka tun tana karama in aka ga ta fara halhali mara kyau to a maza maza a gyara mata a sa ta zama ta dauke sai ci abu na biyu adamu takayyufi ma'azzauj rashin dacewa rashin conformity ba su dace da mijin ba an je an mata aure ba ta son miji ko an je an yi aure baya son matar duk wacce ta yarda aka dauke ta aka kai ta gidan wanda baya son ta to ta shirye wulakanci kuma dan haka ina baki shawara duk wanda zaki aura ki yi kokari ki tabbatar yana mutuwar san ki ba wai so ba har da mutuwa a ciki gaba daya to ai shine zai hakuri da ke idan kika auri mijin da baya son ki ba zai hakuri da ke ba kuma ku mata kuna da rauni yanzu zaki gyara yanzu zaki bata amma wannan soyayyen shi yake rufe zuciyarsa in kin yi laifi sai miki hakuri saboda yana so to amma baya so an liga masa ke ko kin makale masa kin zama farasa kin zama cingom kin makale kin ce sai shi dole to sai ki shirye wulakanta ki da zai ki kawo abinci ya kiyaci ki ado ki kwalliya ko kallon ki baki isa ba saboda baya son ki in kin yi magana ma sai ce ba haka bane shirme bakin ki kai in ana ba ku labarin rayuwar da wasu mata suke a gidansu wallahi sai kun musu kuka wulakanci kuma namiji bai da kirki in baya son mace namiji idan baya son mace bai da kirki zai dumpin dinki ne shara ma sai yafi ki gata wallahi shara shi yasa muna kira ga iyaye ku daina yi wa ƴaƴanku auren dole ku daina daukan yar ku ku mika ta hannun wanda baya so dole saboda yana da maiƙo ko yana da wani opportunity ko wani abu ita kuma mace tana da matsala ita matsalan mace wani lokacin kudi baya daukan hankalinta mulki baya da ra'ayi ne kawai ra'ayin kaune in mace kuma ta sa tana son abu to shi ba wannan abin shi take so in ku tace ba ta so wallahi duk abin da ya mallaka za ta ga kamar kashi ne muna gani da yawa yana faruwa a dauki yarinya a kai ta gidan gata gidan wadata amma wallahi mijin bai isa kallo ba to kai ma namiji ina baka shawara kar ka kuskura ka je ka auri matar da ba ta son ka ko yarinyar da ba ta son ka duk wanda ya kuskura yaje aka lika masa ko yaje ya jawo saboda kudin sa ko mulkin sa ko matsayin sa yaje ya auro yarinyar da ba ta son sa to ya shirye wulakancin da ya zata masa a gidan shi duka wannan ina ga ya mana ne saboda mai aibo avoiding zaman wulakanci da rashin zaman lafiya a cikin gidan aure ko kuma iyaye ku daina kwadayi mutum saboda kwadayi ya dauke yarsa ya kaita gurin da ba ta so hajiya saboda kina kwadayi ki dauke yake ki tura ta a dole ta je ta auri wanda ba ta so yaya mace za ta iya rayuwa karkashin wanda ba ta son sa ai ba daidai bane ai ke kin sani da haka ya kamata ku kiyaye to wani lokacin adamu takayyuf ma'a zauji in dai ba su zama daidai ba to akwai damuwa yanzu wannan hula ne a kaina ai ta zauna a kaina ne haka kun ganta ai saboda ta mun daidai kun ga ta ki fita ai ko amma wallahi da na je na dauko wanda take hular dana ko hular kani na ko hular yaro in na dora a iya nan za ta zauna kowa ya gani zai ga bai kyau ba ko ba ka bane ina ture ta za ta fadi haka in na dauko hular wanda tafi kaina kamar ta wannan malamin da ganin kansa ya funa wa girma in na dauko wannan hular na zuba a ran kaina sai ku ga ta zo mun kunne za ku ce ba ta yi maka daidai ba to akwai fa auren da kuke yi fa kuke auren da yaya kuke hada miji da mata ba daidai suke ba kamar yadda hula in an sa akai ba daidai bane sai an gane haka ma miji da mata akwai wanda ba daidai bane ku daina hada wanda ba su dace ba idan ku kuka yi to za a sha wahala kuma ba dadi wallahi tallahi dan ubanki sai ka kin kawo miji wani uba ya ce wa yarsa sati biyu na baki in baki kawo miji ba wallahi sai na aura miki mai tura yalan bello ai yanzu a wannan zamanin ka cewa yarinya dan ubanki hadda cewa dan ubanta sati biyu na baki ki kawo miji to shi mijin nan ka ba bakin titi yake zuwa dako shi ne ya kuka shiru duk kuka kifa kan ku kalli wani kamar rukuyi yake yi yana danna wayarsa saboda sun san abin da suke yi ne yayi ba daidai bane wata yarinya ta kira ni tana ta kuka mallan yanzu dan Allah ya sanya babana ya ce in fidda miji sati biyu nace sati biyu yankan rake ne da zaki saya a bakin titi ku daina idan Allah ya kawo mace mijin aure a lokaci alhamdulillah idan bai kawo ba ku yi ta mata addu'a ta cigaba da makaranta ta cigaba da aikin ta ko ta cigaba da zaman gida tana zuwa islamiya har Allah ya kawo mata mijin da ya dace da ita ba wata damuwa kowace mace da mijinta da Allah zai kawo mata amma a matsanta a ce sai an hada ta da wanda ba ta so shine adamun takayyufi ma'azzuj to shine idan ta aure shi te taimai taurin kai ko shi ma in ya aure ta ta mata taurin kai duka wannan da iyaye sun gane shikenan akwai matar da mijinta babanta ya aurar da ita wanda ba ta so kawai ta tafi gurin annabi alayhi salatu wassalam ta ce ya rasulullah ga babana ya mini aure ya aura ni gurin kaza 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 manzo Allah yake cewa so kike yi ki kashi auren ne ko me sai ta ce a na zo ne dan in tambaye ka shin mu mata muna da haƙƙi a ba mu wanda muke so annabi ya ce kwarai kuwa kuna da haƙƙi a ba ku mijin da kuke so hada huwa alislam yanzu mutumin da zaka je ka zauna shekara 50 shekara 60 shekara 70 har mutuwa ba za a baka dama ka zaba ba kuma ana iya zaba to iyaye in ba ku gane fiqhun alhayatu zawjiyya ba fiqhun rayuwar aure ba to za ku samu damuwa haka duk uban da zai tilasta wa ɗansa ga yar kanina ga yar gidan yayata ga yar gidan dangi aikin banza ni wallahi idan baka aure ta ba ka daina zuwa gidana babu ni ba kai kaza kaza ayya ayya watakila yar kanin kan ba ta da kirki watakila yar kanwanta ka halinta bai da kyau watakila shi yana da ra'ayin matar da zai aura in dai bata saban addini ba ka ba shi dama ya aura to amma muna amfani da power na iyaye wani lokacin mu ce sai mun yi wannan a dole kuma mu hana zaman lafiya an je an daura aure kuma baya kula ta ko an je an daura aure yana ta cutar da ita ko an daura aure ta yi banza da shi ko an daura aure ta gudu ta tafi me ya amfanin shi to wannan yana daga cikin dalilan da yake sa mata suke faddarewa mazansu ba su dace ba tun farkon auren abu na hudu shine taqlidul um koyi da uwa yawanci mace duk inda kaga yarinya budurwa an yi auren ta an kai ta gidan miji wallahi tana tasirantuwa da uwarta abunda kaga tana maka a gida to galiban uwarta ma haka take wa ubanta ki zama mai hankali da ke nake ki kula wannan abin da kike yi wa babanta fa kina koya mata ne ba sai an je makaranta a rubuta a blackboard ko whiteboard ba tana koya ne ah okay yana shiga kwakwalwanta shi za da yawa sai kaga mutun ya auro yarinya ta yi masa yana son ta tana son shi suna kauna juna amma in an shigo gida zaman auren ya gagara ashe azabar da uwarta take wa ubanta shine kurin ta dauko take me take jarraba shi akan mijinta ita ba waye cece ta uwarta to uwa ba ta zuwa makaranta uwa ba ta zuwa wa'azi uwa ta samu miji mai laushi kamar fulawa sai yanda ta yi da shi tana ta gani ta yi ta wulakanci wa miji ta yi rashin kyautawa miji bai ce komai ba yayi hakuri ashe wannan abun yana reflecting akan yarsu budurwa ko yayansu yan mata saboda ku zama very serious sai sa wani abu idan za a yi fada da miji ku ce wa yara tashi ku tafi kai ko zage zage za ku yi ko me ko musu za ku yi ku kori yara kar ku bari yara suna gani ku shiga daki in ma da kowa za ku yi ku doku ku warware ku yi sulhu amma banda yaya su gani gaskiya to ai wani lokacin ne sai an yi doke doken ba fa na halatta bane ba ce ne halal bane ina ga maka halin su ne yawa da Allah ku kula idan kun yi wannan za ku samu nasara to yanzu ya zamu yi kenan duk wanda zai aure yayi kokari ya samu matar da za ta yi masa da'a ta wancan hadisin khairun nisa'i man idza nadarta ilayha asarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika zabi a wajen aure ya ku iyaye na maza hajiya idan danki saurayi zai yi aure ki shiga ki fita ki taimake shi wajen zaben matar da idan ya aure ta za ta yi masa biyayya yanzu ba maganan kyau ake mai kyau ne ba a'a akwai wanda tana da kyau sosai kamar belbela kyau amma cikin ta baki kirin ne shirme kuma duk inda yarinya ta gai daga darar cewa tana da kyau in halin ta bai da kyau ba za ta zaman aure ba kuma ba za a ji dadin rayuwa da ita ba mu dai a tarbiyyar mu ta addini dan haka yara ƴan mata ku ƙara wa kanku kyau ba yawan shafa hoda kwalliya lalle ado saka kaya ba a'a gyaran zuciya is better halinki ya zama yana da kyau mai hakuri mai ladabi mai biyayya mai kunya mai kamewa mai hakuri da abu kadan mai girmama mutane wannan shine zai baki zaman aure ki shekara 30 ba a taba rubuta miki takarda an sake ki ba amma ya lait ga sunan yau ƴan matan birjik ana kallon su in ka gansu a titi kamar ka dauka ka kai gida amma wallahi in ka dauka gwanda wata fa in ka kai ta gida gwanda ka ajiye maciji a gidanka yafi maka alheri wallahi za ta yi ta cizon ka ne har sai ta karar da kai gaba daya ku gyara kun ga dai maciji kun ga jikinsa fatan jiki duk duniya ba abin da yake da fata mai kyau irin maciji jikinsa mai kyau ba kurjini ga kasansa sanyi laushi in ka taba shi in maciji ba kana kwance ya zo bi ta kanka yayin da ka ji wani sanyi ya bi ta kanka amma in ya zo saran ka ba sai lahira to akwai matar da yarinyar da haka take wallahi wato wallahi iyayena mata da za ku gane zaman ku a cikin gidajenku makaranta ce university ne wannan ƴaƴan da kuke kyankyashewa kuke tarawa wallahi akwai bukatar ku yi musu hali mai kyau ku yi musu dabi'a mai kyau dan haka malamai suka ce mutum idan zai yi aure ya shawara ke ma ina baki shawara in zaki aure ki shawara yau tarin gemu ba shike nuna mutumin kirki bane ba fa ana ganshi ustaz ne a'a ko ustaz ne a kai bincike gidansu watakila ustaz ne ga yawan sallah amma yana da yawan fushi da fada kwarai kuwa wani aka ce kullun yana sahun gaba kullun sahun gaba a'a mutumin kirki a bashi ashe mugun mafadaci ne to matan wannan zamani in mace bata auri miji mai hakuri ba ina za a zauna lafiya damuwa za a samu watakila kuma yana da rowa marowaci ne addinin nasa bai masa tasiri ya samu takayyub mai kyau ba to shine amfanin abin cika mutum a gane yaya halinsa ya dabi'arsa take abu na gaba daga cikin abin da zai magance mana wannan matsala shine yin shawara da mata duk wanda yake so matarsa katta zama tana fandare masa ya ku iyayena maza ku rinka shawara da su amma irin rayuwar da muke yi na rashin daukan shawaran mace ba za a tattauna da ita ba kawai sai dai mace ta zo ta ga abu ana yi a gida wallahi nan ba daidai bane a gaya mata ai gidanta ne ai ayyanta ne matar da ta haifa maka da ɗaya da biyu haihuwan wasa ne tofar da yawo ne haihuwa in tofar yawa ne ka je ka tofar bara wani yazo yana yawo matarsa surutu ta yana kaza kaza tace kaga alaji in haihuwan nan dadi ne kai ma ka je ka yi mana ai ni matsala ta da kai kenan in dai an fara fadan gaskiya sai ka turo takarda to ku rinka shawara da matanku ina fata ana fahimta sannan kuma yanzu misalin a mu kasar mu ta Hausa a inda muke zaki haifi yarinya malama budurwa ke kike taimaka mata ta makaranta ta komai damuwanta yawanci mata yara ƴan mata sun fi alaka da iyayen su mata da kusa ba ubanta baya kusa da ita amma wallahi sai a zo a dauke ta a bayar da ita baki sani ba wata mata fa tana zaune kawai sai aka kawo mata cingom da goro magota suka kawo to muna godiya Allah yayi albarka ashe wanci kan an aurar da ita an bayar da ita ce waye aka ce wanci take wanci yo ke baki sani ba an yi fatiha a masallaci babanta ya bada ita dan makoci ya bada ita yanzu dan girman Allah wannan daidai ne ka je ka dauki yarka uwarta da ta haife ta ba za ka yi shawara da ita ba wai ba an shawara da mata ba su da hankali har da mahaifiyarka ita ma ba ta da hankali ita ma mahaifiyarka ai mace ce ko to wannan maganar kuskure ne sai ai kokari a gyara sannan kuma ku kuma mata maganin taurin kai shine ku zama masu biyayya ku tuna da hadisin da manzon Allah ya ce la kuntu amiran ahadan basharan aw ahadan a wata riwaya an yasjuda li basharin aw an yasjuda li ahadin la amartu zawjata an tasjuda li zawjiha yace wallahi da zan umarci wani dan adam yayi wani sujjada hadisi hasan da na sa mace ta sunkuya ta yi sujjada wa mijinta saboda haƙƙin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya dora akan ta ta yi masa umarni annabi yace da zan ce wani yayi wani sujjada wallahi da na ce mace ta yi sujjada wa ainihin mijinta haka hadisin ne zo cikin sahih at-tirmidhi wa at-tirmidhi 1938 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koya mana wannan a cikin zamantakewa na gida ku daina sabani da mazajenku ku daina fada suna fada kuna fada idan sun ce in an ce in sun ce kuyi in za ku iya in ba za ku iya ba ku nemi uzuri Umama bintul Haris ta yi aurar da yarta budurwa ta kai ta gidan aure da za ta fito daga gidanta wasiyar da ta yi masa ta yi wa yarta tace kuni lahu amatan yakul laki abda ki zama to baiwa ki zama baiwa wa mai gidanki shi kuma zai zama bawa gare ki abinda ake nufi duk matar da ta saukar da kanta ta zama tana bin mijinta tana masa da'a to shi kuma sai ya zama mata bawa in Allah ya so da in dai mutumin kirki ne a wata riwayar kuni lahu ardan yakul laki samaa ki zaman to kamar kasa shi kuma ya zama miki sama kamar kasa ce ki kin ga sama za ta yi ta baki ruwa ta yi ta baki ruwa ta yi ta baki ruwa a wata riwayar kuni lahu mihadan yakul laki najadan ki zama kamar shimfida gare ki gare shi wannan yana nuna mana lalle mace ta zama mai bin mijinta kuma ku nisanci kishi bakin kishi yana cutar da mace alghairatu shadida duk wanda Allah ya jarabe ta da kishi mummuna kishi na kashe yar kishiya kishi na kashe miji kishi na bunkawa miji wuta kishi na gaba da miji to in dai kina raye a duniya zaki ga abin da zai bata miki rai kuma dole zaki ga kishi in ba ku shawara daman ke Allah yayi ki kina da kishi nana Aisha ta ce tana da kishi kin ga mata annabi ne tace duk matan annabi ba wanda ya kai ni kishi in ji waye in ji Aisha to kishin akwai mai kyau akwai mummuna idan nake magana akan kishi ina nufin akan kishi mara kyau bakin kishi da ya saba wa shari'a ya saba wa addini shi nake nufi karki wannan baya da kyau Allah bai zai barki ba nana Aisha take cewa ina da kishi kin san kishin Aisha wata rana da daddare annabi yana dakin ta kawai cikin dare karfe 3 sai ta ji annabi ya tashi ya fita tace a raina sai naji ko dai dakin wata zashi ki duba har gidan annabi ana kishi tace sai na bishi na bi shi sadab 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 ban tsaya ko ina ba sai naga ashe kabari ya tafi makabarta ya tafi wajen buso ya tafi tace kash tayyo kana ta dawo shi ma ya dawo sai da yazo tana kwance sai ya ga alamar fatana numfashi kin san mutun yayi sauri sauri sai na ya taba kirjinta na haka sai yace ina kika je ne tace bazan boye maka ba binka ne lokacin da daga kafe ta daga daki da to yanzu idan har Aisha bata iya jurewa bata sa ido akan mai gidanta yanzu akwai laifi malam dan ka dade baka dawo a gida ba matarka ta tambaye ka ina kaje akwai laifi ba laifi bane dan ta tambaye ka ina kaje duk da cewa kana da wurin sana'a kana da wurin aiki ka kwantar mata da hankali ka ce a'a naje wajen aiki ne in abun yayyawa ne sai ka dau mataki akan ta da haka ba za ku iya raba matanku da kishi ba manzo Allah zuwa yake dakin na na Zainab yana shan zuma zuma yake sha wallahi sai da aka yi meeting a gidan Annabi matan suka yi meeting suka ce wai irin Aisha ne ta hada wannan club din da sauran mata tace in Annabi yazo dakin ki kice ya naji bakin ka yana wari tace Annabi baya so bakin sa a ce yana wari tace sai mun ana shi san wannan zuman a dakin Zainab Annabi yace zuma ne na sha a dakin Aisha a fati wannan Zainab kuma na ma dai na sha shine Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu limatu harimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika muna da misalai daban-daban da suke nuna kishi na mata Annabi wata rana yazo yana ana raba nama a gidansa sai yace akai wancan gidan gidan kawar na Khadija akwai wancan gidan gidan kawar na Khadija sai Aisha take cewa wai ka damu kana Khadija Khadija wannan matan ba ta mutu bane kam kuma ba Allah ya canja maka wacce tafi Khadija ba Annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce tafi Khadija ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi Khadija ba wai me ya dauki Aisha wannan wai yaya matar da bata nan ma Annabi yana ta kula da ƴan uwanta da danginta da abokananta da waye da sauransu to yanzu wannan an hana shi a gidan Annabi ba a hana ba da haka dole ne ku maza ku gane za a iya samun kishi a gidajen ku amma ku yi controlling matanku kamar yanda Annabi ya controlling iyalinsa sannan ke ma ki zama mai kishi na hankali ba mai kishi na bakin ciki ba bakin kishin ku yakan sa ku zo ku samu masifa a rayuwar ku kishi babban kishin da kike kan mijinki ya ƙara aure yanzu dan Allah idan kika ce mijinki kada ya ƙara aure kin yi wa kanki adalci an sani akwai ciwo an sani ba dadi mu ma ba muna da kishi ko mutuwa muka yi muka ji kun ƙara aure mu ma ba ji muke kaman ba dadi ai gaskiya ne wallahi mutum ko mutuwa yayi da za a ce masa bayan ya mutu matarsa ta yi aure wallahi sai ya ji ba dadi shi yasa Hudzaifa ya gaya wa matarsa tsohuwar matarsa Hudzaifa dattijo ya ce kin ga kina so mu haɗu a gidan aljanna in mun mutu tace eh yace to in na mutu kake da ki ƙara aure Hudzaifa ibn al-Yamani to amma yana hakuri abinda Allah ya halatta wa namiji ya zaki haramta masa ki zo ki yaki namiji saboda ya ce zai ƙara aure ba wai namiji yana ƙara aure ne dan baki da kyau ba wai dan kin gajiya ba a ya danganta ga ra'ayi akwai masu wannan niyyar to amma mijinki ya ce yana da ra'ayi yana so shikenan me laifi dan mutun ya saka riga guda biyu ne kam me laifi dan mutun ya sai mota guda biyu ne kam a'a me laifi dan mutun yayi gida guda biyu a'a na sani wannan karatun nawa ba karba za ku yi ba za ku yi ta kallo na ne kawai duk inda na je wa'azin kishi wallahi cewa zai malam kai ka gama ka tafi abunka kawai ku yi hakuri ku daina fada da mazanku ko da Allah ya kaddara wata misali mai gidanta ya ƙara aure a'a ya je gida ya ƙara aure ko ya ga wata baturiya aura ko ya ga yar uwa ya aura anan ba komai ku rufa junanku asiri arziki ne ya kawo ku yi hakuri cewa nayi ku yi hakuri ko ba haka ba a'a ku yi hakuri babu wani damuwa ya kula da ke ya dauki nauyinki Allah ya sa muku albarka amma a ce mace kina zauna anan kawai mai gidanki ya je hutu an bashi yar kawunsa ko irin bafansa an ga ya tawo daga London ya zo daga Ingila ya zo daga kaza aka dan hada shi da yar yarinya da za ta dan taimaka masa ne ko yaya ne ya dan dada murmurewa yanzu akwai laifi a kan wannan akwai ko ka ji dan Allah rashin adalci malam ka duba duk wa'azin da na musu amma sa kai yadda za su yi miki yana to ku yi hakuri wai ba washe yace wai fadan da yafi karfin ka kame da shi wasa eh dan Allah ku zauna lafiya da mazajen ku ku kwantar da hankali da mazajen ku kuma ku yi hakuri da su musamman rayuwa irin ta wannan kasashe kada wata mata ta bari ta samar wa mijinta ciwon kai ko ya bata miki rai kin kira masa police ku daina yi bai da kyau kin kina da addini shi yana da addini menene din ya bata miki kira masa dan sanda a wulakanta shi zaki ji dadi ana wulakanta mijinki zaki ji dadi a kori mijinki a gidanki bai da kyau ku daina mai da mazajen ku kamar bayi ki sani shi ya rufa miki asiri kina rana ya shigo dake inuwa in kika cire shi daga inuwan nan kika mai da shi rana fa at a time ke ma wata ran zaki zo sai kin koma rana wallahi kuma ƴaƴansa in sun girma sai sun miki Allah ya isa su ce baban mu ya miki arziki maman mu ya ce muke kike kuma kin wulakanta mana uba dan haka ku daina yi bai da kyau ko kun ji wata tayi a can ba daidai bane wanda kuma ta samu tayi su sulhu su gyara kawai in kun yi wannan to mu kun burge mu kuma hankali ya kwanta sannan kuma a kiyaye a rike mutunci duk wacce mijinta ya bata dama za ta je ta yi aiki dan Allah ta kiyaye amana aure kuma ki san ke musulmani kar a kama ki kina hira da bature kar a kama ki kina hira da wani dan kasa kar a kama ki kina waya da wani kar a kama ki kina fandarewa ya baki umarni ba za ki bi ba ya ce ki ba za ki bi ba kina ta magana kina da yanci kina da yanci ki kula da yancin da Allah ya baki shine a gaba wallahi wannan yancin zai kare miki kuma abinda nake tausaya miki mutuwa ranar da kika fadi kika mutu Allah ya tambaye ki me yasa baki bi dokana ba wannan mutumin da ya baki wannan yancin baya nan ba zai iya kare ki ba wallahi Allah ya muku afuwa Allah ya mana afuwa akwai na san yan tambayoyi barin dakata anan ban dai gama abinda zan faɗa ba to amma babu lokaci Allah ya sa mu dace Allah ya sa aljanna mu komar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullah atakbir na muna gode ma malam ba mu sai ta maganganu mu lokaci ya kure muna da 7 minutes kawai ne mai sallah kuma gobe na san zai wa anje aiki ce da ba mu ci mu yi sallah mu komo kuma mu zo mu tambaya idan mun ba mutane biyu kawai su yi tambaya insha Allah sauran tambaya na a aika ma mallam mallam ya bada jawabi kan platform insha Allah nan fa tafaddal mashhur wannan ke tambaya farko yayi tambaya tambaya guda biyu kawai zamu insha Allah mata ke tambaya ba maza ba ha da sani wannan nan sheikh wai sun ka tambaya menene tambaya
So, I'll do it in English. Okay, sorry. A sister is asking, she took her husband's phone and she found a text between her husband and another woman. She found that her husband sent a picture of herself to the other woman. So the question is this right? Although they're not married, he's sharing the pictures with her.
Assalamu alaikum. You have is here the question of our sister. This is really, really bad and unfortunate. And it is haram. Because it is taking her secret, her sir, to another woman that she don't know and without her permission. How can somebody take a picture of his wife and send it to another woman without her consent? Wallahi is haram. And you are cheating her and you are cheating yourself. But maybe, I don't know, or maybe he was going to show his girlfriend that you are also beautiful like her. Maybe we can give him uzr for that. Maybe watakila. So my advice to you is that tell him clearly that I saw you sending my pictures to your girlfriend. Who permits you to do that? Yes, ask him. It is my right to protect my dignity, to protect my face, to protect my venture, to protect my khalq. Why are you doing that? show him that you are unhappy for that. And you will never allow it next time. And tell him that it's haram. And you have to be patient. Don't try to terminate your marital life with your husband because of someone that is outside. Don't allow her to drag you out from your house, please. That is why in the midst of my talking, I told you that to be very, very patient with your husband. Very, very patient to life in general. Allah yahfazna jami'an. Naam.
I think we don't have enough time. Please. No, we don't have time to come back. Assalamu alaikum. Kuna kuwa wa malo wa ko tambayoyi ko akon mu.